sasitara umman so madau magana umman zo yan gulma ido an kawo
hanta da jini nera da kiri bana dai sutura an sawo
ya meni je
fashion
ya meni je
fashion
inda kudi ya tana fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house
wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
wannan gudun sai jirgi wannan kidan sai sarki
sasitara umman so madau magana umman zo dan gulma ido an kawo
hatta da jini nera da kiri bana dai sutura an sawo
ya meni je
fashion
ya meni je
fashion
inda kudi ya tana fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house
wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
da asa sutura sai manya saka da sai dai da
rumbun babban sarki bashi da manyan kaya
wata kala sai mata sama ajuwa san gata
ba mu da babban bokawu da kida sai gata
idan da kwabanka kai ma sai kai ajima ga
wanga kidi sai yar gatan gaba autar mata
shige gaba da ho bana
shige gaba da ho bana
wanga kidi ma tani
shige gaba da ho baya
sasitara umman so madau magana umman zo yan gulma ido an kawo
hatta da jini nera da kiri
wani dai sutura an sawo
ya meni je
fashion ya meni je
fashion
inda kudi ya tana fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house
wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
yara da manya sun sa amshi maza da mata ma sun tashi a sa'a ta fa a sanye leshi
a duba mata a ba su toshi
idan da hali mu mai da bashi
gudan zuba dan dadi
dadi
ado yana san kaudi
kaudi
a ba wa mata kudi
da sanya riga ta fita kunya
wannan zukon sai sarki
sasitara umman so madau magana umman zo yan gulma ido an kawo
hanta da jini nera da kiri
bana dai sutura an sawo
ya meni je
fashion
ya meni je
fashion
inda kudi ya tana fa ado ya kuma su zuwa sai kun zo
fashion house fashion house
wannan gudun sai jirgi ai wannan kidan sai sarki
maza 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 maza
sai kidan telolin ne da kamar tabar telolin ne da abun fadi sai sarkin dinkin da duniya ka kai mai ne da abin dubasi fashion house Kuchini ya mi fashion house Adinkari ga akankare wata duniyar sai kaje ni jar
bulum bulum bum bum
nai ni jar
balan lalan ganga
tai ni jar
a baka mata a baka motar da kanka so sai kaje ni jar
to mai nema aina sawo
to mai nema aina sawo
kuma mai bayarwa na sawo
shi mai bayarwa na sawo
a baka rigar da zaka kirga da ka saka sai kaje ni
kai ku gafara
wani birni nan
ko ina duka an san Niger
martaba wata sai dan Niger
a duniyar dadi sa Niger a lahira sai in kai mai kyau
ce kidan telolin ne
maza ban kidan telolin ne Niger
martaba telolin ne Niger
martaba telolin ne
abun fadi sai sarkin dinkin da duniya ka kai mai ne
kuma abun fadi sai an je ni
abudu lubasi fashion house
abudu lubasi fashion house
kuce ni ya me fashion house
sai ni ya me fashion house
adin kari ga akan kare wata duniya sai ka je ni amakari ga ta kama jikin ka ta kuma tsaya sai fashion house
abudu lubasi fashion house
abudu lubasi fashion house
na chan ni ya me fashion house
ni ya me fashion house
birni ga fashion house
sun shida kai garden din kayi ni ka ko ba ai ka tsaya kuma kayi da kirki
duk kamar din cin yayi din bangare dai kai ke maki
su ta shafa ka ga wurta sun cika ma sarkin din
bangaren san sarkin yayi bangaren san sarkin mota bangaren san sarkin fa'u bangaren san sarkin kawo ko an ce mana sarkin faka kai an ce maka sarkin din
wane su din ga fashion
wane yaro din ga fashion
wane su din ga fashion
ya wani tailor din ga fashion kawo
kam ya mai fashion kawo
waye iya din fashion kawo fashion house
uzoniya me fashion house
aminu gwamnati fashion house
niya me fashion house
inka isa tuga fashion house
lalle fashion house
inka cika tuga fashion house
lalle fashion house
inka kai kawo fashion house
magana daya fashion house
capacity da quality uzoniya me fashion house capacity da quality Azonia be fashion house
capacity the quality
Azonia be fashion house
capacity the quality
Azonia be fashion
sakin duk bai dinki fashion house
abade libasi fashion house
ai ku karshe ne fashion house
abade libasi fashion house
ne so din ga fashion house
kuce ni ya be fashion house
maza niya me fashion house
sarkin dinki fashion house
sarkin dinki niya me fashion house Allah ya sa mu dace amin.